Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Gwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci yau Juma'a. 27 ga watan Afrilun shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sora ce tare da Safiya Tsa da Sodangi. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugabannin Korea ta Arewa da Korea ta Kudu sun amince su yi aiki tare wajen cimma manufar kawo ƙarshen yakin Korea da kuma kafa tubalin ci gaba da tattaunawa da juna. An rantsar da tsohon daraktan hukumar da ƴan asirin Amurka Mike Pompeo a matsayin sakataren ma'aikatar harkokin waje. Jami'an shige da ficen Amurka suna kokarin yin canji a tsarin da zai bada damar tuhumar iyayen da aka kama suna ƙetaro kan iyaka ta barauniyar hanya da ƴaƴansu.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka ta yi alƙawarin taimakawa Najeriya wajen shawo kan rikice-rikicen da ke faruwa. Haka kuma za ku ji labarin dokar hana kiwo da aka kafa a wasu jihohi a Najeriya.
Gwamnoni da suke wayannan jihohi da ake yawan samun matsala domin su keɓe wurare da za a samu a sa ciyawa a samu.
Sannan za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger an ƙayyade sadakin aure. Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirinsa na duniya Amurka. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu, Moon Jae-in, da na Koriya ta Arewa, Kim Jong-un, sun cimma yarjejeniya don cimma burin ganin an kawo ƙarshen yaƙin Koriya, da ganin an samu maslaha da ci gaba da tattaunawa a wani taro mai tarihi da suka yi a Panmunjom. Shugabannin biyu sun runguma juna a yau Juma'a bayan wani bikin sa hannu a yarjejeniyar na haɗin gwiwa wanda ya kawo ƙarshen taron. Yayin da suke magana da manema labarai jim kaɗan bayan bikin, sun bayyana cewa koriyoyin biyu sun amince manyan sojojinsu za su yi wani zaman tattaunawa a watan gobe da nufin rage ƙiyayyar da ke tsakaninsu. Bayan zamansu na farko da suka yi tare, Kim, wanda aka fi sani da ba da umarnin gwajin makamai mai lilin zami da ke cin dogon zango, ya ce yana ganin wannan taro wata ƙofa ce mai tarihi da za ta kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali.
자리를 빌어서 우리가 지난 시기처럼 이렇게 또 원점에 돌아가고
야치 바 kamar baya ba da muke kin yarda da shawarwari muna ta komawa baya. Ina so in yi abin da mutane suke tsammani na ganin wannan ya zama wata hanya ta tafiya hannu da hannu dan nan gaba. An rantsar da tsohon daraktan hukumar leƙen asirin Amurka, Mike Pompeo, a matsayin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Alhamis, bayan 'yan majalisar dattawa 42 a cikin 54 suka tabbatar da mutumin da shugaba Donald Trump ya zaɓa. Da dukkan 'yan jam'iyyar Republican suka goyi baya, duka 'yan jam'iyyar Democrat kuma banda mutum 6 da kuma wani ɗan independent guda 1 da suka kada ƙuri'ar rashin goyon bayansu. Trump ya yaba da wannan tabbaci, ya kuma taya Pompeo murna zama babban jami'in diplomasiya Amurka na 70. Pompeo ne ya maye gurbin Rex Tillerson, wanda Trump ya kora watan da ya gabata. Zai fara aiki da halartar wani taron ƙungiyar tsaron haɗin gwiwa ta NATO a Brussels a ranar Juma'a, inda zai tattauna da ministocin harkokin ƙasar wajen Turkiya da Italiya. Sabon sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka daga nan zai wuce ƙasashen Isra'ila, Saudiya da kuma Jordan. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta ce an zaɓi wuraren da zai yada zango ne a nuna irin muhimmancinsa a matsayin manyan abokan ƙawancen Amurka a yankin ziyarar. A yankin, Ziyarar ta zo ne jim kaɗan bayan an tabbatar da shi bayan zaɓe mai cike da hamayya a Majalisar Dattawan Dattijan Amurka, inda 'yan Majalisar Republican suke goyon bayan Pompeo. Yawanci 'yan Democrat sun koka ne akan ganin ɗan takarar ya nuna ƙyama ga Musulmai da 'yan masu neman jinsi ɗaya. Kwamitin Shari'a na Majalisar Amurka jiya Alhamis ya amince da wani ƙudurin doka da zai hana koren mai bincike na musamman akan shishigin da ake zargin ƙasar Rasha da yi a zaben Amurka na shekarar 2016. Wannan ƙudurin da ya samu goyon bayan 'yan jam'iyyar Democrats 10 da na 'yan jam'iyyar Republicans 4 zai daidaita tsarin ɓangaren Shari'a na cewar babu wanda zai iya sallamar mai ba da shawara na musamman sai Attorney General, idan aka same ce da laifin rashin gaskiya, wasa da aiki, samun bambancin ra'ayi, rashin lafiya ko kuma makamancin haka. Wannan tsari zai ba mai ba da shawara kwana 10 da ya ɗaukaka ƙara a kotu. Idan kotu ta ce korar ba ta da wani tushe, za a iya maida shi a bakin aikin shi. Ƙudurin kuma zai iya buƙatar ɓangaren Shari'a ya sanar da majalisa idan aka naɗa sabon mai ba da shawara, kuma ya sanar da su sakamakon kowane bincike da ya yi. A yayin nuna ƙarfafan goyon baya ga mai ba da shawara na musamman Robert Mueller, wanda kullum yake cikin caccaka daga shugaba Donald Trump da wasu 'yan jam'iyyar Republican, wannan ƙudurin doka ba mamaki ya zama doka duk da hamayyar da 'yan jam'iyyar Republican. Wannan dokar da 'yan majalisar dattawa hudu ne suka gabatar da ita a farkon watan nan, bayan zarge-zargen da shugaba Trump yake ta yi biyo bayan binciken da ma'aikatan binciken manyan laifuka wato FBI suka yi ma ofishin lauyansa na sirri, wanda ya kawo tsoron kada shugaban ya kori Mueller da shugabansa wato mataimakin babban Attorney General Rod Rosenstein. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Jaridar Washington Post ta buga wani rahoton da ke cewa jami'an kula da shige da ficen Amurka suna kokarin samar da ƙudurin da zai ba su damar hukunta duk wasu iyaye da aka kama suna kokarin shigowa da ƙananan yara Amurka ba bisa ka'ida ba. A wata takarda ta musamman da jaridar ta karba, na nuna cewa jami'an sun ce yin barazanar tuhumar iyaye da kuma ɗauri a gidan yari shine zai zamanto hanya mafi sauki wajen kawo ƙarshen masu shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba. Amma idan har ƙudurin ya zamanto doka, to zai raba kawunan dubban iyalai, kuma takardar ta ce duk iyayen da suka miƙa kansu ga hukuma ba za a tuhume su ba. Dokar da ake da ita a yanzu tana bari a saki iyayen domin su sadu da 'ya'yansu a lokacin da suke jiran a kammala shirin maida su iyayensu ƙasashensu na asali. Takardar ta ce yawan iyayen da ke kokarin tsallako da 'ya'yansu zai ci gaba da karuwa idan har ba a ɗauki mataki ba, a cewar sakataren harkokin waje Kirsten. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce babu wata shawara da Amurka ta yanke akan janye hannunta a yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran ta shekarar 2015.
Labaran duniya kenan kwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da ake neman bakin zaren magance matsalolin tashe-tashen hankula da rikicin Boko Haram, yanzu cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka wato US Institute of Peace sun iso Najeriya tare da alƙawarin taimakawa don magance matsalar. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
A ziyarar da shugabannin cibiyar wanzar da zaman lafiya ta ƙasar Amurka wato US Institute of Peace suka kawo, 'yan tawagar sun magana da masu ruwa da tsaki. Tare ku da nuna majigin ta'addancin Boko Haram a Najeriya, majigin da murar Amurka ta shirya tare da gudumar wasu cibiyoyi. Tun farko a jawabinta na maraba Dr. Dawn Declay, da ke zama shugaban jami'ar Amurka a Najeriya wato AUN, ta koyi yaba nema da wannan yunkuri da cibiyar ta Amurka ke yi wajen magance tashe-tashen hankula a wasu ƙasashe, inda ku ta bayyana ƙoƙarin da shugaban cibiyar ma ke yi a yanzu.
Places that we might consider dangerous, but she considers very inspiring.
A jawabinta shugaban cibiyar Nancy Limbaugh ta ce manufar ziyarar tasu ita ce ilmantarwa tare ku da zaburar da al'umma, musamman masu ruwa da tsaki game da illoli da kuma sanin matakan yaƙi da ayyukan ta'addanci, kamar yadda cibiyar ke taimakawa a wasu ƙasashe. Hakanan Limbaugh ta yaba da irin gudunmawa da wasu 'yan sa-kai suka bada, inda mako ta bada misali da sarauniyar maharba Aisha Bakari Gombe, macen da ta taimaka a yaki da masu tada ƙere baya na Boko Haram.
I think it was a very powerful story that really illuminated a complex issue for many people in Washington DC.
Mudin da aka dauki matakan kan da garki, to labud da za a iya magance matsalar tashin hankali, don haka ne muka kawo wannan ziyara domin taimakawa. tare da neman haɗin gwiwa domin gano bakin zarin magance irin waɗannan fitintunun a Najeriya, kamar yadda muke yi a wasu ƙasashe. To sai dai kuma ziyarar tasu na mako zuwa ne, yayin da 'yan majalisar wakilai a Najeriya ke kiran da a kafa barikin sojoji a yankin Mobi, wanda a baya zama cibiyar mulkin 'yan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa, wato Madinatul Islam. To wai ko me yasa 'yan majalisar ɗaukan wannan mataki a yanzu? Mr. Adamu Kamale da ke wakiltar yankin Michiga da Madagali shi ne ma ya kawo ƙudurin a gaban majalisa.
Bisa ga ɗan nasarar da aka yi a zaman lafiya, ya kamata a ce gwamnati su ɗauki mataki su gina babban barkin soja a Mubi. Domin ka gani, ka lura kasashe da suke kewaye da Mubi ba inda akwai barkin soja, kuma gari ne wanda yake da jama'a masu dimbi yawa.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. An shawarci jihohin da ke fuskantar rikicin manoma da makiyaya da su keɓe wuri na musamman domin makiyaya su gudanar da harkokinsu. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa.
Majalisa mai kula da sha'anin tattalin arziki ta Najeriya ta ba da umarnin cewa a dakatar da kiwo tsakanin ƙasa da ƙasa domin kawar da tashe-tashen hankulan da ƙasar Najeriya ke fuskanta. Wannan da yana ɗaya da cikin muhimman batutuwan da ita majalisar ta amince a kai bayan da ministan kula da sha'anin noma Audu Ogbe ya gabatar da rahoto wani kwamiti na bincike da aka kafa domin duba hanyoyin da za a kawo ƙarshen tashin hankalin da aka samu tsakanin makiyaya da kuma manoma. Bayan da aka kammala taron ne, gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru na ɗaya da cikin gwamnonin da suka yi wa manema labaru bayani dangane da wannan shawarar da aka yanke, kamar da yadda ya kai mun ƙarin haske a filar da na yi da shi.
Matsayin da aka ɗauka a shawarce shi ne a ba da shawara ga gwamnoni da suke waɗannan jihohi da ake yawan samun matsala, domin su keɓe wurare da za a samu a sa ciyawa a samu ruwa a wuri, yanzu za a zaunar da makiyaya a wuri ɗaya, su ci gaba da sana'a su a wuri ɗaya, kuma har ma a taimaka musu da shaɗo wanda suke ingantattuwa da nono mai yawa don a inganta tattalin arzikinsu. Wannan abu za a ba a Wado a Kaduna, kuma muna ganin sauran jihohin su ma za su ɗauka domin a ga yadda za a zauna da planning ɗaya. Bayan wannan kuma mun yi matsaya ga cewa a zauna a duba tsarin da aka yi na shige da fice na ECOWAS, wanda bakin makiyaya ke shigowa da shanu da yawa cikin ƙasa, kuma suna jawo matsaloli da yawa a tsayin da za a gyara wannan ɗabi'a.
Wannan yana nuna kenan a yanzu an haramta kiwo na yawo na makiyaya ko Fulani ko wasu mutane a cikin Najeriya kenan ko yaya?
Jihohin da suke waɗannan dokoki da kuma jihohin da suke samun yawan matsalolin wannan rigingimin makiyaya da shawarar da aka bayar a fara, kamar jihar Niger ita ba ma ta da babban matsala ta wannan rigima ta manoma da makiyaya, amma Tinubu nan ya ware daji babba wanda sun fara shirye-shiryen sa makiyayan a ciki. Ga Kaduna su ba za su fara na gwaji, wanda ana ba da shawara ne a shawarce kowace jiha ta ɗauki wannan da za a rage waɗannan matsaloli. Amma kamar jihohi irin namu kamar Jigawa, mu tuni muna da daman a hukuma ne ta dindindin mai kula da rigimar manoma da makiyaya da bukatunsu.
Kamar gwamnan Benue da gwamnan Taraba da na Plateau sun amince da wannan tsarin za su aiwatar, saboda nan ne ake ta samun ɗan rigingimu na rashin fahimtar tsari na kiwon dabbobi ko shanu tsakanin yanki zuwa yanki.
Duka suna wurin da aka yi mitin, kaga kamar na Plato da manya riga ya fada wannan tsari na keɓe wurin, kuma na tabbatar gwamnan Benue da mataimakinsa ya zo, kuma yana da haka tattauna, kuma na Taraba da kansa ya ce a yanzu ma haka suna da ke babban wuri a saman mambila a kasan ne ake da matsaloli, wanda yana ganin kuma shi ma zai iya shiga cikin wannan tsari domin a samu sauƙin lamarin.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Abubakar Badaru a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Tunanin mutum. kamanninsa. Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Bari mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda shugabannin al'umma ke ci gaba da daukan matakan kawo ƙarshen fataka da dukiya a yayin bukukuwan aure. A ci gaba da neman hanyoyin ba wa matasa damar samun aure a wannan lokacin da jama'a ke fama da halin fatara. Wakilin muryar Amerika a Yamai Islamu Muni Barma ya aika mana da cikakken bayani.
Yunkuri na baya-bayan nan shine wanda masarautar Filinge ta yi da haɗin kan kwamitin dattawan karkarar Kurfai. Waɗanda a ƙarshen wani taron tuntuɓa suka yanke shawarar ƙayyade kuɗin auren 'yan mata da na zawarawa, wato kuɗin sadaki da na kayan lefe, bayan la'akari da halin ƙangin da matasa suka shiga a sakamakon tsayawar harkokin yau da kullum. Alhaji Rafihu Marafa shine sarkin yakin masarautar Filinge.
Al'umma suna kawo kokensu musamman matasa. Da Libi ne suke tafiya bai da kuɗi, yanzu Libin babu kuɗi. Bisa ga abin da muka tattauna, ita budurwa kada a huce shi ka 300, ƙasa ga 300 ko nawa ka amsa yayi. Zawara wadda ta yi hito bata aihu ba, kar a huce 200. Ƙasa ga 200 ko nawa kun ka shirya yayi. Zawara wadda ta aihu aihuwa guda ko zuwa aihuwa nawa ne, ita ma kar a huce shi ka 100 sadakin ta. Ƙasa ga jika 100 kuma ko nawa ka amsa yayi. Wajen balis mun ce babu balis. Amma ana bada kuɗin tuwahi saboda mi cikin shirudan aure akwai ci da sha da tuwaya. Muka ce buduwa jika 50 ne kuɗin tuwahinta. Zawara wadda ta yi aure ta hito ba ta aihuwa ba, ita kuma jika 30 kuɗin tuwahinta. Zawara wadda ta aihu ita kuma kuɗin tuwahinta jika 20.
Tuni dai matasan karkarar Kurfai suka yi na'am da wannan mataki da ake shirin fara zartar da shi a farkon watan gobe.
Wagga doka da an ka hauda, in ka samu ka arma umarsu kan abin da gare ka kana economizan ka kaci da matarka da ka kawo. Mun ji daɗi sosai, Allah ya sa wagga doka mu samu ai respectanta.
Sai a to a ce kai arme jika ɗaruruwa kana kaiwa jika 700, ka yi arme jika 700 a ce maka kai brochet kai wani abu ka ci da mutane. To tunda doka ka amarya gidanka, ya za ka yi baka da abin da za ka ci da za. Kenan ma har an samu hanyar zuwa a da a yi wani sata hoshe-hoshe, kaga wannan duka suna aikewa tunda duka kai sun ƙare.
Sai dai wasu iyayen yara sun fara gargaɗin jama'a musamman matasa domin kaucewa aikata abubuwan da suka saba wa tsarin aure a addinance.
Akwai magana da nake so in yi ma yara kanani, kakkawa da amma an yi ma abin da sauki, kakku take kowa da almiri mata riga, ka ce yau gobe in kai aime a alha gare bari in tusuwa.
Magana ta biyu a faɗa mai jan kan da sabin tashin da ka gani ni an matsala su ka kashi kakka 300 ko shi kakka 350, ka taka mota ka tahiya ka ka tahi bida ka bar yarinya gida, ka bar mota sharshi ko uwa ta ci suwa ta sha suwa, ina ta ni iske ka jiya made ko ni iske kya wata lalaka kuma san ce ni a bani kuɗi na in ta sake ni wata. To a faɗa musu
domin dorewar aiki da wannan sabuwar doka, masarautar Filinge ta bayyana daukar matakan sa ido.
Akwai sharuɗan da zamu sanar, duk wanda ya taka dokan nan za a hukunta shi da ikon Allah. Amma kafin akai hukunta muna son goyon bayan al'umma, kuma wannan abun muna son duk cikin ƙasar mu ta Niger shugabanni su tsaya musamman sarakuna su yi nazari. Annabi rahama ya ce aure mafi albarka shine auren da sadakin shi ya takaita wa halallun shi sun ka takaita.
Dama dai irin wannan doka ta yaki da almubazaranci a yayin bukukuwan aure ta fara aiki a Akadas da Magaram, bayan da masarautun su suka gano cewar akwai buƙatar saka tsari a game da yadda jama'a ke neman mayar da bukukuwan aure tamkar wani taron gwada kai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka da ke
To a gaida Sule Mummuni Barma. Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11:18 na safe. Yanzu kuma ga shirin duniya Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Ga dukkan alamu, yarjejeniyar da kulla da Iran a gefe guda da kuma Amurka da wasu manyan kasashen duniya na fuskantar barazanar da bata taba fuskanta ba tun bayan da kulla ta a shekarar 2015, a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya dage cewa lallai sai an yi wa wannan yarjejeniya gyaran fuska, yayin kuma da Iran ke cewa ruguza wannan shiri zai sa ta ci gaba da gudanar da aikace-aikacenta na mallakar makamashin. A wannan jiko batun da shirin duniyar Amurka zai dubi akai kenan, sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kan wannan takaddama. Sunana Mahmud Lalo. A ranar 12 ga watan Mayun wannan shekara, ya kamata Amurka ta ƙara jaddada kasancewarta a yarjejeniyar da aka kulla da Iran a gefe guda, da ita Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya a shekarar 2015 kanta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya lamarin da yasa aka dage mata takunkumin karya tattalin arziki da aka gaba mata a baya to amma a yan kwanakin nan shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara ɗaukan ɗimi kan ingancin wannan yarjejeniya wanda batu ne da ya jima yana suka tun ma a lokacin yakin neman zaben sa lamarin da ya ci gaba da nanatawa yayin ziyarar da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo mai a wannan makon.
This is a deal with decayed foundations. It's a bad deal.
Wannan yarjejeniya ba ta da kwakwaran tushe. Mara kyau ce. Kuma za ta ruguje. Tun farko ma bai kamata a ce an kulla ta ba. Ina dora laifin kulla wannan yarjejeniya akan majalisar dokokinmu da mutane da dama. Amma gaskiyar magana ita ce tun farko bai kamata a ce an kulla ta ba za kuma mu ga yadda za ta kaya nan da ranar 12 ga wata
a cewar Trump idan har Iran tana son Amurka ta ci gaba da kasancewa cikin wannan yarjejeniya sai ta dakatar da shirin gina makamai masu linzami na nau'in ballistic sannan ta daina tsoma bakinta a harkokin siyasar yankin gabas tsakiya tunda dai shugaban Faransa Emmanuel Macron yayin wannan ziyara da ya kawo Amurka ya amince da cewa lallai akwai buƙatar a saka waɗannan sharuɗa a cikin wannan yarjejeniya.
It's exactly what President Trump said. We have nuclear on the short run.
Kamar yadda dai shugaban Trump ya faɗa ne, akwai batun gina makamin nukiliya na gajeren zango, akwai kuma na dogon zango. Sannan akwai batun kira makamai masu linzami. Sannan Iran na shiga cikin harkokin da ba ruwanta a yankin. Akwai buƙatar a samar da maslaha akan wannan batutuwa.
We want to fix the situation.
Duk da cewa shugaban Macron ya waɗannan kalaman, Faransa da Burtaniya da Jamus sun ce Iran ɗin na bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa mata. Saboda haka akwai buƙatar sauran ɓangarorin da aka kulla wannan yarjejeniya da su, su ma su cika nasu alƙawuran. Domin a ce wasu da babu gara ba daɗi, kamar yadda shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ke cewa.
I can understand that there are great worries in Israel.
Na fahimci cewa akwai damuwar da Isra'ila ke nunawa kan abin da Iran ke shiryawa. Bangaren da muka samu rashin jituwa shine hanyar da za a bi domin daƙile shirin na Iran. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na da ra'ayin cewa yarjejeniyar bata gamsar da Isra'ila ba. Mu kuma muna ganin gara a ce akwai wannan yarjejeniya komai rashin dadin ta a maimakon a ce babu kwata-kwata.
I believe it's better to have this agreement even if it's not perfect than to have no agreement.
To yankurin da Amurka ke yi na janyewa daga wannan yarjejeniya a cewar masu fashin baki irin su John Glaser ka iya zubar da kimar Amurka a idan duniya kan alƙawuran da take dauka.
Trump can pressure the Europeans to agree to make side deals that is
Trump zai iya nuna matsin lamba ga kasashen nahiyar Turai domin a sauya yarjejeniyar wato a ƙara batun makamai masu linzami baya ga na nukiliya da kuma nuna goyon baya ga kungiyoyi a yankin gabas ta tsakiya da Iran ke yi kuma kasashen na nahiyar Turai sun himmatu wajen ganin sun share ma Trump hawaye amma fa idan har shi Trump ba zai janye daga yarjejeniyar ba
to a gefe guda kowanne mataki Iran ɗin ke shirin ɗauka idan har Trump ya ruguza wannan yarjejeniya? Muhammad Javad Zarif shine ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran.
We have put a number of options for ourselves.
Mun tanadi wasu matakai. Kuma daga cikin matakan akwai aniyarmu ta maido da shirin gina makamashin nukiliya cikin gaggawa. Kuma a shirye muke mu aiwatar da hakan. Sannan za mu ɗauki sauran matakai da suka dace a daidai lokacin da muka ga ya dace.
And those are the necessary decision. When we see fit.
To masu nazari kan wannan al'amari irin su Matthew Chronic na ganin idan har shugaba Trump ya nasara shawo kan kawayensa na nahiyar Turai akwai yiwuwar nemi haɗin kan Russia da China a gefe guda kafin ya tunkari ƙasar ta Iran da nufin sabunta wannan matsaya da aka cimma.
And Russia may actually have an economic interest in
ta yiwu ita Russia ta kalli lamarin ta fuskar yadda take amfana ta fuskar tattalin arziki domin ita ce take samarwa Iran din ya kayayyakin na hada makamashin nukiliya amma da kyakkyawar manufa
nuclear technology to Iran
to ita dai wannan matsaya da aka cimma da Iran a gefe guda da kuma Amurka da Germans da Burtaniya da Faransa da China da Russia tare da kungiyar tarayyar Turai na ɗaya daga cikin nasarorin da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama ke tinkaho da su An cimma matsayi ce bayan da Iran ta amince za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya, wanda ta ce za ta yi amfani da shi domin ayyukan cikin gida. Hakan ya sa aka dage mata takunkumin da kakaba mata, matakin da ya bata damar samun wasu biliyoyin kudade. A kuma ranar 12 ga watan Mayu za a ga ko shugaba Trump zai sake jaddada kasancewar Amurka a cikin wannan yarjejeniya ko kuma akasin haka. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Zlatika Hawk, wacce ta hada ainihin rahoton da kuma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Bala Muhammad Damban da Husaini Dangote da magaji Allah Saka, inda suka ce salam BOA Hausa, hakika mun ji dadin yadda sojojin Najeriya suka dakile harin da ƴan Boko Haram suka yi niyyar kaiwa Maiduguri a jiya Alhamis, dan haka sai mu ce Allah ya bamu zaman lafiya. Sakonmu na gaba kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryan Amurka, dan Allah ku bamu dama domin kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ya kamata ta kafa dokar ta baci domin kawo ƙarshen zubda jinin al'umma. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u Dokar Dunari. Sakonmu na gaba kuma suma cewa suka yi hakika samun yawaitar rikice-rikice da kuma kisan gilla a wasu sashen jihohin Najeriya, musamman jihar Benue da Taraba da Zamfara da kuma Kaduna da sauransu, abin dubawa ne da kuma takaici. Da fatan gwamnatin shugaba Buhari za ta dauki mataki akan gwamnatocin jihohin. Sako ne daga Alhaji Abbas Mitraida Chiledi, jihar Bauchi. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Hafiz Balarabe Gusau, inda ya ce assalamu alaikum. Tabbas abinda sanatocin Najeriya suka so yin yunkurin tsige shugaba Buhari, abin bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda su ma kansu kujerun wasu daga cikinsu suke rawar barazana.
Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai, amma wannan karin a takaice.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce babu wata shawara da Amurka ta yanke akan janye hannunta a yarjejeniyar shirin nuclear Iran ta shekarar 2015, amma Amurka tana aiki da kawayenta na Turai domin ganin ko akwai abin da za a yi domin inganta yarjejeniyar. Ya bayyana cewa Amurka ta gane cewa yarjejeniyar ba ta da wani tasiri akan makamai. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron, wanda ya kammala ziyara Amurka cikin makon nan, ya bayyana cewa ya yi imani shugaban Amurka Donald Trump zai fidda Amurka daga cikin yarjejeniyar. An ba shugaba Trump zuwa ranar 15 ga watan Mayu ya tsayar da shawara akan ko zai sake kakaba wani takunkumin tattalin arziki da kasar ta cire akan Iran. A nata bangaren kuma ta amince da daina ayyukan na nuclear. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun cimma yarjejeniya don cimma burin ganin an kawo ƙarshen yakin Koriyan, da ganin an samu maslaha da ci gaba da tattaunawa a wani taro mai tarihi da suka yi a Panmunjom. Shugabannin biyu sun runguma juna a yau Juma'a bayan wani bikin sa hannu a yarjejeniyar na haɗin gwiwa wanda ya kawo ƙarshen taron.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da ta taya ni gabatar da shirin, da June Leathers Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni, sai kuma injiniyan mu Jogil, ni Hafsa dan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.